إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر uku ga watan Jumada al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan January shekara miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 87 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin Kitabul Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Al-Istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da yadda ya kamata a fassara nasoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ayoyin Al-Qur'ani wadanda suke magana akan ahadithu as-sifat. Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah da alkhair. A cikin wannan littafi Ibn Taymiyyah yana yawan sakin layi ya ta maganganu kala-kala akan mas'aloli da dama musamman irin martani da ya ta mayarwa zuwa ga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri. To wannan martanin ne yake ta mayarwa muke ta bibiyan maganganun da yake. A halin yanzu yana mana magana akan hukunce-hukuncen wato al-jamal kyau da abinda ake so da kuma abubuwan da suke bada sha'awa da waɗanda shari'a ta yadda a so su da waɗanda shari'a bata yadda a ƙaudace su ba. Zamu tashi a inda malam yake cewa kama qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yana magana akan cewa idan aka samu karo da juna tsakanin al-ma'mur wal mahdhur, abinda akai umarni da ayi shi da wanda akai hani da ayi shi idan suka yi karo yaya ake yi? Yace idan aka samu irin wannan karan to za a duba, za a gabatar da wanda yafi rinjaye akan ɗaya, shine fa quddima a azamahuma ko fa quddima a azamahuma fi zalika, sai a gabatar da wanda yafi rinjaye a cikin su. To shine sai yake buga misali yace kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna maka tambaya game da giya da kuma caca. Qul, ka ce musu fihima ithmun kabirun, a cikin giya da caca akwai zunubi mai yawa, wa manafi'u lin-nas, da kuma wasu amfani ga mutane, wa ithmuhuma, abinda ke cikin sa na zunubi akbaru min naf'ihima, yafi yawa fiye da amfanin. Wa ala hadha, karkashin wannan ne istaqarat ash-shari'a bi tarjihi khairi khairai, shari'ar musulunci ta tabbata akan rinjayar da abu mafi alkhairi a cikin guda biyu, wa daf'i sharri sharraini, da kuma tunkuɗa sharri mafi tsanani a cikin guda biyu, wa tarjihi rajih min alkhairi wash-sharri almujtami'i, da kuma wato karkata zuwa ga abin da yafi rinjaye tsakanin wato alkhairi da sharri idan sun haɗu. Idan aka ce ga wasu alkhairai guda biyu sun haɗu, to shari'a za ta zaɓi mafi alkhairi daga cikin biyun. Mai ma'ana, da yin sallah a jami'i, da yin sallah kai kaɗai, duka alkhairi ne domin duka ibada ce. Amma wanne ne zai fi maka alfanu? Shine ka yi a jami'i. Da haka shari'a ta kwaɗaitar da yin sallah a jami'i fiye da yin ta kai kaɗai ga namiji. Ga 'ya mace fa, da yin sallah a jami'i da yi a gidanta su ma duka alkhairi ne, ita kuma gare ta ya fi alheri ta yi a gidanta. Da haka ita kuma sai a gabatar mata da yi a gidanta, shi ne khairul khairi na ɗinta. Idan aka samu sharri guda biyu sun haɗu haka, su ma haka za a yi musu. Idan aka samu kuma alheri da sharri sun haɗu a cikin abu ɗaya, to sai a duba tsakankaninsu wanne ya fi auki, wanne ya fi rinjaye, shi ne abin da ya faru da giya. Fihima ismun kabirun, ita da caca akwai zunubi mai yawa, sannan akwai kuma wani ɗan amfani, wannan ɗan natsuwa da mashayin giya yake ji sanda ya sha, wannan abin da mutumin da ya ci kuɗi a caca yake ji na jin daɗin cewa ya samu wadata ko ya samu arziki to wannan watakila shine dan amfani da ake ishara sannan kuma ga cututtuka da cutarwa iri daban-daban da za su biyo baya ina fata mun gane wannan karkashin haka sai aka haramta ta malam yace wallahi subhanahu yuhibbu sifatil kamal Allah madaukakin sarki yana son siffofi na kamala wanda suke cikakku mislul ilmi wal qudrati war rahmati wa nahwi dhalik kamar ilimi da kudura ta Allah da rahama ta shi duka wannan siffofin Allah ne kuma yana son su wa nahwi dhalika da makamantan wadannan fa fi sahihi muslimin an abi hurairata anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cikin littafin al-imamu muslim haka nan yazo ma baya ga muslim ma akwai wata riwaya wadda take cikin ainihin wato wasu littafan wanda ba muslim ba daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'minul qawiyyu mu'mini ne karfi khairun yafi alheri wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if yafi alheri yafi karfi agun Allah yafi soyuwa agun Allah fiye da mu'mini wanda yake mai rauni wa fi kullin khairun amma kuma kowanne mu'mini yana da al-khair menene al-khair shine asalin imani da yake dashi to menene kuwa wacce za ta saka wani mu'mini yafi wani mu'minin soyuwa a wurin Allah ita ce al-quwwal mahmuda karfi wanda yake abin yabo a shar'ance wanda wannan karbin yana iya yuwa ko dai karfi wanda zai amfani da shi fitta'a wajen biyayyar Allah akwai ayyukan da'a da suke bukatan karfi na lafiya da karfi na jiki to wannan abin da zai amfani da shi sawa'un sallah ce ko jihadi ko azumi yana bukatan karfin lafiya da ne ko kuma asalin azimatul nafs taurin rai karfin zuciya wanda zai taimake shi a wajen jihadi zai taimake shi a wajen yin hakuri da jarabawar rayuwa zai taimake shi a wurin iya fuskantar abokan adawar musulunci da kuma zai taimake shi a wajen tahammulul makarih iya jure abubuwa wanda suke masu kunci fi zatillahi game da al'amarin Allah to wannan shine karfin da ake yabo a nan ba wai karfi wanda mutum zai amfani da shi wajen zalunci ko wajen alfahari ko wajen nuna wa mutane cewa shi isasshe bane wa fi sahihi anhu annahu qala har ila yau a cikin sahih al-bukhari ta hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yarhamullahu man la yarham man la yarhamun nasa Allah subhanahu wataala baya tausaya ma wanda bai tausaya wa mutane wa fi sahihi aidan annahu anhu har ila yau a cikin bukhari da muslim ta hanyar hadisin usamatu dan zaid innama yarhamullahu min ibadihi ruhama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kadai wadanda Allah subhanahu wataala yake musu rahama a cikin bayinsa sune ar-ruhama wanda suke tausaya wa junan su wannan yazo a cikin wani dogon hadisi na usamatu dan zaid a labarin rashin lafiyar wata jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umama bintu zaidin ko ita ko kuma kamar yadda ya tabbata wasu rayi muhsin ibnu ali ibnu abi talib wanda ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ganshi jariri kankani sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hawaye har wasu suke ganin ya za a yi dinga yin kuka an yi mutuwa bayan kuma shi yake hani da haka shine yake ce musu innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama kadai wadanda Allah yake musu rahama cikin bayinsa sune ar-ruhama wanda suke yi wa junan su suke wa junan su rahama i junan su wa fi sunani hadithun thabitin anhu a cikin as-sunan ta al-imamu Abu Dawud da sunan at-Tirmidhi daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman lalle masu tausayin juna Allah ubangiji yana tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma waɗanda suke bayan suke cikin ƙasa tare da ku yarhamkum man fis sama'i Allah ubangiji subhanahu wataala wanda yake sama zai gafarta muku wannan haka ya kamata a karanta shi yarhamkum za ka ji galin mutane suna karanta shi da yarhamukum wannan kuskure ne a arabiya domin jawabu talab ne irhamu man fil ardi ku tausaya wa na bayan na cikin duniya yarhamkum man fis sama Allah ubangiji wanda yake sama zai tausaya muku wama hadha faqad qala ta'ala fi haddi zani wa zaniya to duk da wannan umarnin da aka samu a cikin shari'a na cewa a tausaya wa juna manzala sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana tausaya masu tausayi ne Allah yana son masu tausayin junan su amma kuma sai ka ji wasu nasoshin sun zo sun yi umarni da ka a tausaya ma wani to ya ba a hada su shine ka ga irin abin da yake fada a samu haduwa tsakanin an ce ayi an ce ana so wani wuri kuma an ce kar ayi ko kuma ba a so yanda a can an ce ayi tausayi ana son tausayi nan kuma zai ba mu wasu kwatanci na wasu nasoshi da suke nuna kuma a wani waje ba a son a tausaya din kamar ina yace Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan haddin masu zina yace wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kar ku bari tausayi ya dauke ku ku kyale su game da addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda da gaske kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar sakamako rana ta karshe ma'ana wannan hukuncin da za a yi ma mazinaci da mazinaciya addinin Allah ne yace ai ta da haka duk musulmi wanda da addinin Allah to kada ya ji wani kaikayi game da hukuncin ko ya ji tausayi ya ce ba a kyauta ba ko ya ce dan me za a jefe su ko dan me za a yi musu bulala kar musulmi ya yarda ya ji wannan tausayi Allah da ya halicce su ya fi ka san su shi ya ce a musu wannan hukuncin da a karkace su to karkace kai kana ganin hukuncin bai dace ba ko zamani ya zo da ya kamata a canza duk wanda maganganu ne na mutane marasa waɗanda ba su yarda da kasancewa Allah shi ne mai shar'antawa ba ko ba su faɗa haka ba abinda aikin suke nunawa ke idan ka yarda Allah shi ne mahalicci kuma shari'a da hukunci nashi ne inil hukmu illa lillah Allah ke da ƙarfin hukunci to ka yarda Allah shi da ke da wannan ƙarfin shi ya ce ai mabayin shi hukunci kaza idan sun yi laifi kaza wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama jahidul kuffara kai gwagwarmaya da kafirai wal munafiqina da munafikai waghlud alaihim kuma kai musu alghal ka tsananta musu kenan alghal shine naqidur ra'afa din can da aka fada shine kishiyar ra'afa shine khushunatul jalib ya zama kana da tsanani game da su kamar da Allah ya ce walau kunta faddan ghalidal qalbi game da mu'minai karka da ka kasance mai dacin rai wanda ba shi da dadin zama lan faddu min hawlik to amma sai aka ce su munafikai a tsananta musu kamar yadda aka ce kada a tausaya ma wanda ya auka ma zinubi irin na zina wa hadha fil haqiqati min rahmatillahi bi ibadi to wannan abin da Allah ya ce ayi anan yana daga cikin rahmar Allah ga bayinsa domin su wadancan da suka yi laifi Allah ya ce ayi musu hukunci a nan duniya mun karanta a baya idan aka musu wannan hukuncin zai zama kafara ce ga zanubin su in an je alkiyama ba za a tuhume su da wannan zanubin ba yayin da in ba a yi musu ba kuwa irin azabar da za a yi musu tun daga kabari ba kankarwa ba ce azabar da za a yi ma ainihin mazinata karanta hadisin Isra'i da Mi'raj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu daga cikin waɗanda ya gani ana musu azaba an yi musu tsirara sannan an saka tanda irin ta waina ta gidan jahannama ta yi jazir sannan ana ɗaukansu ana ɗana su a kai idan aka ɗana su a kai sai sun ƙone sun yi tsalle sun faɗi gefe sai a gyara musu jikinsu a sake mai da su ci yana daga cikin azabar da za a yi musu wannan tun a barzahu kafin a je ga lahira to kaga wannan azabar in ka kwatanta ta da abin da za a yi musu na bulala ɗari ga samari ko jifa har zuwa mutuwa ga waɗanda suke masu aure azaba da za a yi musu a duniya kankanuwa ce haka shi shi ma rahama ce Allah ya musu sannan rahama ga sauran bayi shine idan bayi suka ga an yi ma mutum ɗaya biyu irin wannan hukuncin ba wanda zai ƙare sai su daina sai su zama sun tsira al'umma ta tsira ga baki ɗaya kamar yadda aka samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk a shekarun da annabi yana wa'azi bai fi mutum ɗaya biyu uku aka yi ma wannan hukuncin waɗanda daga baya kowa ya daina tare da cewa da a jahiliya larabawa sun saba da zina har ba sa ganin ta a matsayin wata matsala domin sun da aka haramta har sai da suka dinga tunanin yanzu mu da muke tafiye-tafiye in mun yi tafiya ba mu da izinin mu je mu kama hotel mu nemi dajiyo haka sai Abu Sufyan suke wannan tunanin saboda sun saba irin wannan abu amma sai suka bari to kaga shari'ar da Allah ya hukunta ita ta sa aka bari amma duk wani tsari da za a kawo wanda ba shari'ar Allah ba zai sa a bari ba
sannan kuma wannan ukuba da akai musu sai ta zama wato ta daukaki darajar su kaman ma'iz kaman ghamidiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan cewa sun samu falala Allah ya yafe musu tubar da suka yi ta kai ta game gidaje kaza to kaga ashe hanya ce ta samu daukaka ma ga bawon da yayyade ya mika kanshi ga dokar Allah ta yi masa hukunci to bai kamata wani musulmi ya fara tunanin cewa wannan abin bai dace ba wannan abin is barbaric wannan abin is out of date da sauransu wannan mummunan tunani ne musulmi ya tsaya yana yin sa Allah ya tsare mu Allah ya ci gaba da cewa fa inna Allaha innama arsala muhammadan rahmatan lil alamin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yayi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dan ya zama rahama ga talikai wa huwa subhanahu arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha shi Allah subhanahu wa ta'ala tausayin da yake ma bayin sa yafi tausayin da mahaifiya take ma danta lakin kat takunur rahmatul matluba la tahsulu illa bi naw'in min alamin wa shiddatin talhaqu ba'd an-nufus yace sai dai ita rahaman da tausayin ba ta samuwa wani lokaci sai ya zama na an sadar da wasu daga cikin mutane da wani tsanani da wani ciwo sannan za su samu rahaman kama warada fil asal kama yadda yazo a cikin al-asal idza qalu lil maridi idan aka ce da mara lafiya allahumma arhamhu yaqulu allah kayfa arhamuhu min shay'in bihi arhamuhu in aka ce Allah ka tausaya ma wani ka bashi lafiya sai Allah ya ce ya za a yi na tausaya mishi akan abin da shine rahamar gare shi ma'ana zafin ciwo da mutum yake ji wanda ɗan uwan shi da likitoci da kowa na tausaya ma wani yana cikin zafin ciwo to zafin ciwon nan ba wai Allah baya son shi ne daura mishi ba a Allah yana ma son shi wannan wata hanya ce ta ƙara mai daraja wata hanya ce wanda zai samu ɗaukaka don haka annabawa idan suna zazzabi nasu yake nunkuwa akan da sauran mutane ji ba annabi ayyuba wanda ya rashin lafiya shekara 12 ko 18 bisa riwayoyi kamar da ke cikin ibnu hibbana da littafin at-tabarani al-mu'jam al-kabir annabin Allah ne ya rashin lafiya shekara da shekaru kaddara koda wata guda kai kwance wuri guda sai an kwantar sai an tayar a rasa abin da ke damunka ai duk gwaje-gwaje a rasa abin da ke damunka wata ɗaya kawai za ka ji damuwa yaya na kusa da kai za su damuwa ko kuma a ce har an wayi gari duk mutane sun gudu sun baka da ma'aikatan gidanka da ƴaƴa da jikoki da matan aure kowa ya watse ya baka kai kaɗai da ranka kuma ya kai kake tunanin wannan zai zama to amma sai da shekara wajen 18 a haka annabin Allah ne dan mene dan Allah ya ƙara mai daraja da ɗaukaka to haka rashin lafiya da kake yi da kake jin kamar wata matsala ce a wata hanya ce da Allah yake bi dan ya gafarta maka zunubanka kafara ga zunubai sannan kuma ya sabunta maka imaninka domin sanda duk ka kwanta rashin lafiyar nan zaka ga ka fi tunanin mutuwa fiye da sanda baka sanda kake lafiya kalau dama an yi umurce ka da kullun ka dinga tunanin mutuwa aktsiru min zikri hadimil lazzat ku yawaita tuna mutuwa me yanke jin dadin duniya wannan shine abin da ya tabbata akwai hadisi da mutane suke yawan fada game da mutuwa wanda ba su tabbata ba ana wa'azi da su zaka ji su duk an je makabarta ana fadin hadisin Allah ya bar mana annabi ya ce Allah ya bar muku masu wa'azi guda biyu natiqun wa samitun mai magana da wanda yake shiru mai magana shine alqur'ani shiru kuma shine mutuwa sai dai a ga yake da wannan hadisi ai ya shahara ana wa'azi da shi ko to hadisi ne bai inganta ba jama'a magana inganci ne bai inganta ba ko da yake ma'anar shi mai kyau ce dan kan zaka yi wa'azi ka sani kaza akwai musali masu karambani da an je makabarta su fara wa'azi ko ba su ya kamata su yi wa'azin ba to zaka ci jin wannan hadisi a bakin shi almuhim aka ce ka yawaita tuna mutuwa to amma a ɗabi'a dan adam bai cika tuna mutuwan nan idan yana lafiya lau ba yana cikin wani hali na jin daɗi wani hali na samun yadda yake so a rayuwa bai cika tuna ta ba amma in ya rashin lafiya idan yana cikin zazzabi ko masassara to wannan mutuwa za ta dinga mu'awada tunawan zai dinga zuwa akai-akai ko to wannan zai taimaka mishi ya ƙara tartibul awrat zai sake lale a rayuwar shi in ya ji sauki zai rage wasu abubuwa na sakaci ko zalunta kashi ko barna ko zalunci ina fatan fahimta kaga ya mishi amfani ta nan wajen tuna lahira ya mishi amfani ta wajen ana gafarta mai zinuban shi kamar da annabi yake cewa a cikin hadisi na sayyidina Umar da aka ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitinar da Allah zai zira mutum a cikin jikin shi da dukiyar shi da hala da rayuwarsa wannan fitina tana zama kafara ga zinuban shi to da haka idan Allah ya yi mutum irin wannan jarabawa ba wai abun gudu bane wa kadhalika kaunul fi'li afwan wasfun yaqtadi mahabbatul lahi sannan kasancewa wani aiki ya zama an siffanta shi da cewa akwa ne to wannan kai siffa ce da take nuna cewa Allah yana son abu fa idza aradahu ma huwa ahabbu ila Allah minhu idan ka samu wani abu wanda yake Allah ya fi son shi fiye da shi aw ishtamala ala bughdi Allah lahu ko kuma a cikin shi akwai wani abu da Allah baya so a azama min mahabbatihi lidhalika wanda yafi karfin son da Allah yake wa abu lidhalikal afwi kuddimar raju sai a gabatar da wanda yake Allah yana son afuwa amma kuma Allah yana son yema bayin shi hukunci akan laifin da suka yi din nan to yanzu wannan hukuncin da yake farilla da yake wajibi akan wanda yayi laifi ya rinjaye waccan afuwa sai a gabatar da shi idan kuwa hukuncin ba na wajibi bane ko hukuncin wanda yake wato haƙi ne da za a iya sariyar da shi to sai Allah ya ba da dama sai a sariyar da haƙin kaman wajen kisa wanda yake na kuskure sai a ce to shikenan a hakura da kashe wanda yake kisa anan kuma bangaren ahuwa sai ya rinjaya sai a ce to a ba da diyya kai kuma je kai kafara ne kun a ce a kashe shi dan ya kashe da kuskure haka nan kuma ahuwa ta rinjaya ke ina fata muna bi fa kaunu shay'i jamilan yaqtadi mahabbatul lahi lahu kasancewa abu ya zama mai kyau ne yana nuna Allah yana son shi wa huwa subhanahu ahsana kulli shay'in khalaqa Allah subhanahu wataala ya kyautata dukkanin ababen da ya halitta kamar yadda yace allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin id kullu mawjudin fala budda fihi min wajhi alhikma allati khalaqahu Allahu laha domin duk wani abun halitta da ka gani a duniya babu shakka akwai wata fuska ta hikima wacce a sanadiyar wannan hikima Allah ya halitta ba babu wani abin da Allah ya halitta kamar da Allah yake afasitum annama khalaqnakum abasa babu abin da Allah ya halitta bisa rashin manufa komai da ka ganshi a cikin rayuwa to Allah ya halicce shi don wata manufa ne sawa'un halittu wanda suke jimadat manyan halittu irin duwatsu da rana da wata da ruwa da kaza da hadari da kuma sauran halittu kanana tun daga kwari har zuwa manya babu wata halitta da Allah ya halitta wanda bai da manufa a kanta tana da amfanin ta a cikin wannan rayuwa ko yanzu tana da amfani kai tsaye ga subil adama ko ga dabi'ar duniya nature ko kuma tana da amfani wajen balancing wajen daidaita ita kanta dabi'a komai da Allah ya halitta da hikimar sa akai sawun bayi sun gano ko ba su gano ba wannan wani abu ne da ba ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا ta wannan fuskar zai zama abu mai kyau kuma abin da yake abin kauna wa in kana min wajhin akhara yakun mustalzaman shay'an yuhibbuhu Allahu wa yardahu idan kuma ya zama ta wata fuska wanda yake ya lazimci wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi a azama mimma fihi nafsuhu min al-bughd ya zama wannan wato abin da ke cikin shi na mai kyau na abu mai abin kauna da yadda ya wuce abin da ke cikin shi na kiyayya sai Allah ya so shi fa hadha mawjudun fina wannan akwai shi tare da mu ɗan adam fa qad yaf'alu ash-shakhsu al-fi'la mutum yana iya aikata wani abu ka shurbi ad-dawa'il karih kaman ka sha magani wanda yake mara dadi wanda bai da dandano yana da bauri ko daci ko wani kanshi mara dadi alladhi bughduhu lahu a'zamu min hubbihi lahu wanda kafi kin wannan magarin fiye da san shi da kake wa hadha limaya lamma tadamana ma huwa mahabbatuhu lahu a'zamu min bughdihi lid-dawa baka san maganin nan amma me yasa ka hakura ka shashi saboda a cikin shan maganin akwai wani abu da kake so san da kake wa abun yafi kin da kake wa maganin shine lafiyar ka da kake so ta dawo san da kake yi naka samu lafiya da waraka yafi kin da kake ma na dacin falajin misali ko dacin madaci hakura da zaka yi a tsallara maka allura ka ji zafi ko a tsallara wa danka ko danki allura kina jin zafin alluran da yake mishi me yasa kika hakura baki dalla wa nasu na maji ba ko ki fisge danki saboda akwai abin da kike so ya samu dan nan kin fi son abin fiye da kin da kike wa wannan abin da take mishi wanda yayi kama da mugunta ko mun gane to da haka sai mutun ya hakura yana ji yana gani ke zaki rike yaron ma a mishi wannan dabi'a ce a cikin mu dumin sata me yasa muka hakura saboda akwai abin da yarin jayi wannan zaka duwa da kaga mutun ya sha ya hakura yana hakura ne da ita saboda yana da wata manufa fiye da wannan me ke sa mutun ya baro garin sai ta wani gari ya zo ya ta wahala da sunan yazo cirani ko yazo karatun boko ko yazo karatun arabiya ko yazo yawon duniya ba saboda yana da wata manufa da yake ganin manufar ya fi santa fiye da kin da yake wa wannan wahalar da yake sha zaka zai kauda kai akan wahalar ko kuma ya tsusa kanshi cikin wahalar da gangar abinda zai baki wahala shi ke saka shi a ciki ina fata mana fahimtar wannan jama'a shine yake cewa wannan akwai shi tare da bil adama haka dabi'ar mu take mu mutane walihaza oke sai ce bughdhi lid dawa aradahu wa sha'ahu fa'alahu dan haka mutun yana faci shan maganin nan kuma ya sha maganin aikace fa arada bil iradati aljazima almuqarina lil qudra fi'lan fihi mimma yabghuduhu akthara mimma yuhibbu dan haka yana faci da wannan irada tashi wanda ya zartar aikata wani aiki wanda yake aikin a cikin shi akwai wani abu da yake ki fiye da abin da yake so likaunihi mustalziman lidaf'i ma huwa ilayhi abghad amma ya hakura yayi wannan aikin ne saboda yin aikin a cikin shi akwai abin da zai jawo tunkuda abin da yaso yafi so fiye da wanda yake ki mataki uku ne baya son magani kaga a cikin magani akwai abin da yafi ki fiye da abin da yafi so amma ya hakura ya sha magani saboda a cikin shan maganin kuma zai samar da abin da yafi so fiye da wannan kin da yake wa magani malai ce wali husuri ma mahabbatu lahu a'zamu min bughdi saboda samar da abin da yafi so fiye da wancan da yafi ki wali hadha fa inna bughdahu lil maradi wa mahabbatuhu lil afiya a'zamu min bughdihi lid dawa da haka kaga bughdahu lil marad inda kake wa rashin lafiya wa mahabbatuhu lil afiya da sanda mutun yake ma samun lafiya wadannan biyu a'zamu sun fi girma min bughdihi lid dawa fiye da kin da kake wa dacin magani fal a'yanu allati nabghuduha abubuwan da muke ki kashayatin kaman shaydanu wal kafirin da kafirai wa kadhalika af'al sai kuma ayyukan da ba masu allati nabghuduha wanda muke san muke kin su min al kufri wal fusuqi wal isyan kaman kafirci da fasikanci da saban Allah khalaqaha Allah ya halicci shaydanu da kafirai ya halicci kafirci da fasikanci da sabo Allah ya halicce su wa arada wujudaha Allah ya nufaci a samar da su lima tastalzimuhu min alhikmati allati yuhibbuha saboda samar da wata hikima da Allah yake so a cikin samu waɗannan akwai wata hikima da Allah yake so ita ce ya jarabci bayinsa bayi na gari su tsira ya ƙara kaunar su bayi wanda sai kafirai kuma Allah ya bar su su samu dama da zasu yi kafirci Allah ya samu hujja akan su wali ma fi wujudiha min daf'i ma huwa ilayhi abghadu saboda kuma a cikin samar da su za a tunkuda abin da Allah ya fi kife da su fa hiya muradatan lahu Allah ya nufaci su wa hiya mubghida lahu masquta sannan kuma Allah baya son su yana kin su kama bayyana fi ghairi hadha almawdi kamar yadda muka yi bayani a wani wuri daban wa man jamalul khas ya gama wannan muqaddima da yayi sake yi akan wannan mas'ala sai kuma asalin abin da yake tattaunawa akan shine aljamal yace kaga dai shi kyau da musamman kebantacce fa huwa subhanahu jamilun yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki yana da kyau kuma yana kaunar kyau wal jamalul ladhi lil khuluqi kyau wanda yake cikin halaye dabi'a min al-ilmi kaman ilimi hali ne ko siffa ce mai kyau wal iman wa taqwa haka nan imani da tsoron Allah siffofi ne masu kyau a azamu min al-jamal alladhi lil khalqi kyan hali yafi kyan halitta wa huwa surar zahira shine kama ta waje, kama ta waje da ake gani ta mutane, ta halittar jikin su ko suturar jikin su ko yanayin su, kyan hali da kyan dabi'a yana gaba da wadannan. Wa kadhalika al-jamilu min al-libas adh-dhahir, haka nan kyakkyawar sutura wanda ake gani a zahiri. Fa libasut taqwa a'zamu wa akmal, sutura ta tsoron Allah ta fi cika kuma ta fi girman daraja. Kamar da Allah yake cewa ya bani adama kad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair, Allah yake sutura wanda take ta tsoron Allah ta fi alkhair. Wa huwa yuhibbul jamal alladhi li libasit taqwa, Allah yana son kyau wanda yake na sutura tsoron Allah. A'azamu mimma yuhibbul jamal alladhi li libasir riyash, Allah yafi son kyan halit kyan dabi'a fiye da kyan sutura wanda aka yi mushi kulliya. Wa yuhibbul jamal alladhi li khulqi, Allah yafi son kyan hali. A'azamu mimma yuhibbul jamal alladhi li khalqi, fiye da kyan jiki ko kyan halitta. Kama sabata anhu fi sahihi annahu qala, kamar yadda magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira da Aisha wanda ke cikin ainihin wato littafin Imamul wannan yana cikin littafin Abu Dawuda ne da Tirmidhi, cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, a riwayat da ke cikin Bukhari ahsanuhum ne ahsanul mu'minina imanan akmalul mu'minina imanan, mafi cikar mu'minai a wajen imani shine sune ahsanuhum khuluqa, wanda suke da kyakkyawar dabi'a. Duk mu'minai suna da asalin iman, suna da asalin imani wanda ya maida su mu'minai. To akwai kuma kamala, wato karuwar imani da zai karu har ya karu ya kai kamala. To ya za a gane mu'mini wanda ake mishi fatan imanin shi ya karu ya kai kamala? Shine wanda bayan kulawar da yake da rukunnan imani kuma yana da halaye masu kyau. Wanda ko ya tsaya kai rukunnan imanin kada yake kula da shi, imani da Allah, imani da manzansa, imani da mala'iku da sauransu, amma bai da halaye masu kyau, bai da dabi'u waɗanda a shar'ance da kuma al'adance ana ganin su masu kyau, to wannan akwai na ƙasa a cikin imaninsa. Ina fata mun gane wannan, akwai na ƙasa a cikin imaninsa, imaninsa bai cika ba. Wannan hadisi kamar da muka ambata Abu Dawuda da Tirmidhi sun ruwaito shi, haka al-Imamu Ad-Darimi. Simala ya ƙara cewa wa fi sahih muslimin anin nawas bin sam'an bin sam'an kala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, an-nawas ibn sam'an yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace anil birri wal ismi, game da biyayyar Allah da kuma zunubi. Fa qala al birru husnul khuluq, abinda yake nufi da biyayyar Allah shine kyakkyawar dabi'a. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karita an yattali alaihi an-nas, yace shi kuma zunubi shine abin da yake ma kaikayi a cikin zuciyarka, kuma abin da baka so mutane su ga kana yin shi ko su ji kana fadan sa ko a ganka a wurin da ake yin shi baka so. Wannan hadisi ya tabbata daga ainihin wannan sahabi an-Nawas ibn Sam'an, kamar yake cikin sahih Muslim da Tirmidhi da sunan ta al-Imam Ad-Darimi, haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito shi. Wa fi sunani anhu annahu qala, har ila yau daga cikin hadisan a sunanta al-Imam at-Tirmidhi daga hadisin Abu Darda annahu qala, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace asqalu ma yudha'u fil mizani al-khuluqul hasan, mafi nauyin abin da za a saka a cikin ma'auni ya daga ma'aunin ko kuma ya sa ma'aunin yayi nauyi babu kamar kyakkyawar dabi'a. Warwiya anhu annahu qala li ummi salama, sannan an ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ummu salama radiyallahu anha, kamar yadda Anas ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ummu salama ya ummi salama ya umma salama zahaba husnul khulqi bi khairid dunya wal akhirah, lallai kyakkyawar dabi'a ta tafi da alherin duniya da alherin lahira gabaki daya. Hadisin daga Anas Allah ya kara masa da yake cewa ummu habiba ce take cewa ya manzon Allah mace ce a ce a duniya ta auri maza fiye da daya, sai ta auri wani sirrin ko ta auri wani yaro su kuma ta sake auren wani sai kuma ta rasu koyarsu to da karke tace thumma tamutu fatadkhulu aljanna hiya wa zawjaha duka da ita da waɗannan mazajen guda biyu suka shiga aljanna li ayyihima takunu li ayyihima takunu ga wa za ta kasance aljanna lil awwali aw lil akhir sama ta suna wannan tambaya ai ko wane ne mijinta aljanna sai annabi ya ce tukhayyaru ahsanakuma khuluqan kana ma'aha fi dunya yakunu zawjuha fil janna annabi ya ce wanda yafi kasancewa miji da yafi kyautata mata a duniya to shine za a bata zabin ta zama ta shi a lahira ba wai na farko ko na ƙarshe ba wanda yafi kirki a cikin mazajanta shine zai zama mijinta a duniya shine sai annabi ya wannan tarike yace ke ummu salama ai shi hali na gari ya tafi da alherin duniya da lahira ma'ana har a lahira a cikin aljanna idan aka samu yanayin da sai an yi qura'a ko sai an ba wata mace zai kaga a cikin sauran duka aljanna walahum fiha ma tashtahi al-anfus za a ba da mutum duk abin da yake so tayu wanda bai da kirkin a cikin mazan halashi ta fuso ko akwai wanda wata kida yana marinta yana zaginta amma ita a ranta ta fi san shi to ba shi za a ce ta zaba ba za a duba wato scoring din su na halin kirki wanda yake scoring better marks shine mijin ki aljanna mata masu yawan tambayar ta ku ji amsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe mata suna wannan tambaya wata za ta ce wannan shine mijin ta na farko tun suna yan mata da samari suka yi tare kaza kaza an yi shekaru akwai wanda mata ke kinyin aure bayan mutuwar mijinta saboda waikar ta samu wannan matsala kamar Ummu Darda radiyallahu anha abin da hana ta yin aure kenan har Halifa Muawiya ya nemi aure ta take yadda tace saboda ba ta son a ce a alkiyama ta shiga cikin wannan wato wannan kantakun ta kusa ta gaba da Abu Darda a aljanna ko mun gane ba sunna bane haka ra'ayi ne kike ga zaki iya zaki iya bi amma kake ce sunna ne ko mun gane to wannan shine asalin hadisin sai annabi ya ce ai wato mutanen masu halin kirki sun tafi da alherin duniya da kuma alherin lahira to sai dai riwaya ta zo da wannan cikakken labarin tana da matsala a cikin ta akwai mai riwaya wanda yake mai rauni ne shine Muhammad ibnu Ishaq mai sira da magazi din nan amma dai majmu'u turuq na hanyoyin kamar yadda Haitham yake faɗa yana nuna cewa magana tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa min al-ma'lum anna habba khalqihi ilayhi al-mu'minuna yana daga cikin abin da yake sananne shine mafiya soyuwar halittu a cikin bayin Allah mu'minai Allah ya fi son mu'minai a cikin dukkanin mutane fa idza kana akmaluhum imanan ahsanuhum khuluqa dan ya zama a cikin mu'minan kuma wanda imanin shi ya fi cika shine wanda ya fi samun hali na gari kana a'azamuhum mahabbatan lahu ahsanuhum khuluqa sai zan wanda Allah zai fi kauna a cikin su shine mafi kyan halitta domin Allah ya fi son mu'minai to a cikin mu'minan Allah zai fi son masu cikai imani masu cikai imani su waye masu hali na gari wal khulqud din bisan da aka ce hali na gari abinda ake nufi shine addini addini ake nufi hali na gari kamar qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim fassaran sahabbai da tabi'ai game da wannan shine wa innaka la'ala dinin 'azim bisan da ake magana hali na gari kar ka fara tunanin wani abu da ya wannanci imani tukunna imani da Allah shine hali na gari na farko tsayuwa akan bautar Allah sai na kuma kyautata ma bayin Allah to kar ka dauka mujarradin kyautata ma bayin Allah shi ake ne ko da mutum bai da imani tabbas shi ma wannan hali na gari ne amma ba za ka tsira da shi kare ba sai ka tsira da asalin wato tauhidi da bautawa Allah sannan kyautata ma bayin Allah zai amfane ka a lahira wanda ke kyautawa bayin Allah ko bai da imani Allah yana gani kuma Allah yana biyan sakamako akan haka amma a nan duniya Allah yake biya kamar da muka karanta a baya a cikin al-Iktida cewa mutumin da yake wa bayin Allah wani kirki amma bai da imani in Allah ya so zai iya biyan shi wannan ladan kyautata ma bayin amma a nan duniya Allah zai biya shi don Allah bai biyan kafiri da wani abu a lahira Allah zai biyan shi ta hanyar ya samu daukaka ko shuhura ko ya samu arziki ko wata wadata ko a ji labarin shi a duniya Allah ya khallade sunan shi ai ta ambaton shi cewa shi ya kirkiro kaza ko shi ne masanin kaza ko yana da ilimi iri kaza a dinga reference da maganganun shi wannan yana cikin falala da Allah yake yi ba kafiri wanda yayi wani abin alheri Allah bai kyale wannan ihsani da wani ya mabayinsa to dan haka sahabbai da tabi'ai suna fassara wannan ayan wa innaka la'ala khuluqin 'azim qala ibn abbas 'ala dinin 'azimin akan addini mai girma kamar yadda ibnu kathirin ya hakaito daga ibnu abbas cewa ibnu abbas yana cewa fadin Allah wa innaka la'ala khuluqin 'azim ay al-islam yace wato musulunci haka nan mujahid da abu malik da as-suddi da ar-rabi' ibnu anas da dahak ibnu da dahak da ibnu zaid duka haka suka fassara cewa abin nan khuluqin 'azim ay al-islam wabidhalika fassarahu sufyan ibn uyayna wa ahmad ibn hanbal wa ghayruhuma hakan wadannan malaman ma sufyan dan uyayna da malam ahmad ibn hanbal rahimahumullah su ma haka suke wannan fassara wa ghayruhuma su da wasu su kama kadna bayyanahu fi ghairi hadha al-mawdi kamar da muka bayyana wannan a wani wuri can daban a cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 16 yayi tafsirin suratul qalam anan ya tattauna akan wannan mas'ala zaka wa innaka la'ala khuluqin 'azimin ad-din fa cikin addini shine akwai bautar Allah da kuma kyautata ma bayin Allah wa huwa subhanahu yabghudu al-fawahisha wa la yuhibbuha wa la ya'muru biha Allah yana kin al-fasha baya son al-fasha kuma baya umarni da al-fasha kama qala ta'ala inna Allah la ya'muru bil-fahsha lalle Allah baya umarni da al-fasha fa idza كان الجمال متضمنا لادم ما هو احب اليه idan ya zama ga wani abu mai kyau amma yana dauke da rashin abin da Allah yake so auli wujudi ha li wujudi ma huwa abghad lahu ko yana dauke da abin da Allah yake ki lazima min zalika fawatu ma fil jamal al mahbub to lazima haka wannan kyan an yi asara shi kenan ya zama kyan banza idan ga kyau tare da wani abu wani ayyu ko wata siffa amma kuma yana dauke da abin da Allah baya so ko kuma a cikin shi babu abin da Allah yake so to wannan an yi asar shi fa idza kana fi jamali thiyabi idan ya zama ken tufa ya taho tare da batsar ya taho tare da cika baki kuri wa fakhar da alfahari wa khuyala da takama wa sarf da kuma wato almubazzaranci فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور تو الله بايا سان wannan Allah baya san wannan domin ya hana duk wadannan abubuwa wannan kyansiran bai da wani kyau a wurin Allah wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu daga cikin sifofin mu'minai ibadur rahmani Allah yace su ne wanda idan sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa israfi wuce abin da ya kamata ولم يقتروا باسا كما زما مسروه ده غزاوه بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف الله yana kin wanda yake wato mai kuri mai alfari mai cika baki mai takama wanda yake mai israfi wa qala kuma Allah yace innal musrifina hum ashabun nar lalle masu israfi masu yin almubazzaranci wadannan su ne yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta fa li hadha قال صلى الله عليه وسلم ذاك ني منزا الله yake cewa la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu khuyala'a wa batara Allah subhanahu wa ta'ala baya kallo ranar al-qiyama Allah ba zai kalli mutumin da yake jan izar kwarjallansa khuyala'a saboda girman kai wa bataran saboda nuna isa da takama da tinkahu akwai tattauna da yawa da malamai suka yi akan wannan mas'ala game da jan tufa shin kamar da aka fada a cikin hadisin sai in ya zama da alfahari ne manufar mutum in babu alfahari babu laifi ko koyaya mutum zai saka tufa ya ja kasa yace shi ba alfahari yake ba sai zama ya tsira daga wannan zunubin koyaya zai zaga ibnu hajirin a cikin fathul bari mujallad na 10 yayi tattaunawa mai tsayi akan wannan a cikin kitabul libas inda aka ruwaito wannan hadisin abinda zamu fara takeici shine na farko kamar ibnu abdul barr a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid. Abin da yake cewa shine yace al-jarru li ghairi khuyala la yalhaquhu al-wa'id. Jan tufa ba da alfahari ba da wani uzuri, kamar da ya faru sai na Abubakar a ce rigar ce take faduwa ko makamancin shi, yace to wannan wa'id alƙawarin azaban nan to bai shafi wannan ba, illa anna jarral khamisi wa ghayrihi min al-thiyab madhmum ala kulli hal. Amma cewa alƙawarin azabar da aka yi cewa Allah ba zai kalle su ba, to bai nufin fa abin mai kyau ne, bai nufin mai kyau ne, yana nufin dai wato abu ne abin zargi, amma fa an ce wanda Allah ba zai kalla ba ranar alkiyama shine wanda ya ja tufan shi don alfahari. Wannan tace magana Ibn Abdul Barr. Al-Imam An-Nawawi da yabo a cikin sharhin Muslim sai yake cewa al-isbalu tahta al-ka'abain lil-khuyala. Abin da yake nufi da isbal, jan tufa, shine ka saki tufanka ya wuce idan sawu don alfahari. Fa in kana li ghayriha, idan ba don alfahari bane, fa huwa makruhun, duk da haka ana ki. Wa hakaza nassa Shafi, yace haka Shafi ya fada karara kamar da aka kai tu da gare shi, yace wal mustahabu, abinda aka so da mutum an ya kuna al-izaru ila nisfi saq, ya zama wandanka ko suturarka iya tsakiyan kwauri, wal ja'izu bila karaha ila al-ka'bayn, sannan ya halasta ba tare da kyama ba ya wuce tsakiyan sawun nan ya kai har zuwa bakin idan sawun. Wama nazala anil ka'abain, duk abin da ya wuce idan sawu mamnu'un man atahrimi, yace to an hana wannan haramun ne, yace idza kana lil khuyala, idan kai dan alfari, wa illa in ba alfari bane faman utanzihin, nan ma an hana makruhi. Wannan tace maganar Nawawi a cikin littafin sharhin Muslim. Ibn al-Arabi a cikin sharhin Tirmidhi shi kuma sai yake magana ta wannan zafi, yace la yajuzu lirajul an yujawiza bi thawbayhi ka'abah, bai halasta ga mutum ya bari tufan shi ya wuce idan sawun shi, wa yaqulu, wai ya dinga cewa la ajruhu khuyala, yace wai ni ba alfari nake ba, yace li annan nahaya qattana wala hulabza, domin al-lafzi an hana haka qarara, wa la yajuzu liman tanawalahu al-lafzu hukman an yaqula la amtathilu, bai halasta ga wanda aka hana shi wani abu musulmi ya ce ni ba zan yi abun ba, ni ina da manufa daban game da abu. Mutum ya aske gemu, an ce an hana aske gemu saboda kama da Yahudawa, sai ya ce ni ba da Yahudawa nake kama ba, to me kake yi kenan, ko mun gani ce a ni gayu kawai nake, to haka wanda zai ga tufan shi ce ni ba alfahari nake ba, to me kake yi kenan, shine sai malam ya ce bal italatuhu zailahu dalatun ala takabburi, yace kai in dai mutum ya tsawaita tafan shi ya wuce idan sawu, to alama ne akan cewa mai girman kai ne shi, koda asalin wa'idu din bai shafa haka ba. Ibnu Hajar al-Asqalani da yake kawo waɗannan maganganu ya tattauna, ya ta kawo nasoshi da hadisi da suke nuna irin waɗannan, ya kokarin ya bayyana mata ku na wai meye dalilin da yasa aka hana jan tufa, yace saboda an hana saboda israfi, israfi ne akwai barna na dukiya a ciki, an hana saboda kama ne da mata, don mata su ne tufan su ya kamata ya ja ƙasa, kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda suke haramu, kama da mata haramun ne, israfi haramun ne, yace sannan kuma an hana saboda toshe kafar haɗuwan tufanka da ƙazanta, wanda zai zo ya zama cewa tufanka bai da tsarki kana ibada baka sani ba, yace to don haka idan muka lura zamu ga maza da mata suna da hali guda biyu game da tufansu, akwai hali na istihbab, akwai kuma hali na jawaz. Hali na istihbab ga maza shine ya zama idan sawun tsakiya keke da keke, irin wannan Imam Dawa din nan ko da Alhaji Mutarala ga haka wannan sai yake, kaman sai da aka auna daidai sannan aka saka, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum yana tafiya ya ce ka ja tufan kai ne taba kasa, ya ce ai ba wani tufa ne mai tsada ba, ya ce a kai ba za ka kalle da nawa yake ba, da ya kalla sai ya ga tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila nisfu saq, hadisin yana cikin Musannad na Ibn Abi Shayba da Mujam at-Tabarani. To wannan shine hali na mustahabbi abinda aka so idan ka kasa yin wannan to akwai hali na jawaz shine kada da ya wuce idan sawuka ya kai iyakar gayu to idan sawu su kuma mata halin jawaz shine ya taba kasa dani daya shine abinda yake ainihin wato jaizi gare su abinda yake mustahabbi gare su hali wanda yake na jawaz babu laifi ya ja kasa fiye da daya zuwa zira'i da ita ma annabi yace kada ya wuce wannan kamar da ya fada wa ummu salama to alqadi iyad ya haka ito maganganun da suke nuna cewa ba wai jan kasa ba kadai duk wata sutura sawabin rawani ne riga ne hannun riga aljihu ko menene a bisa hasken waɗannan hadisan makruhi ne tsawon shi ya wuce tsawon abun da aka sani na al'ada ko da bai je ƙasa ba ma'ana idan an san cewa tsawon hannun riga yana tsayawa ne daidai da tsaye hannu ko ba shi ne al'ada ba to ba daidai bane kai naka a ce har ya rufa hannu ma ku ci da gata ko mun gani rawani an san tsawon shi in zaka saki yayi kamata ya zama masu yin rawani daidai tsakiyar baya ne ko daidai kwankwaso ko yayi ne kokore to haka bai kamata kai naka a ce ya kai daidai kafarka ba can kusa da gwiwarka bai kamata ba ina fata muna ganewa yace haka nan hatta ga mata abinda suke lullubawa a kansu misali a ce yanzu kamar niqabi ai an san iya girman shi da ya kamata ya zama in kika je kika sa niqabin ki zama girman shi har kusa da cinyake to wannan ma ya zama israfi haka qadi ya faɗa cikin sharhin muslim don ka tattara hadisan gaba ɗaya abin da zaka same shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan tsawaita sutura fiye da abinda shari'a ta tabbatar na tsakiyar kafa ko kuma ƙasa idan aka samu wani yayi to anai nasiha a hana shi idan yaji shikenan ba bai wani ba in bai ji ba kuma dai an fita hakinsa in yi rukuni za a yi na makaranta yana da kyau dalibai a koya musu su saba da sa sutura irin na musulunci an samu sahabi ibnu mas'ud Allah ya gafarta mashi Allah ya kara mai yarda ya kasance yana yin isbali kamar da yake cikin musannab na ibnu abi shayba da aka tambaye shi sai yake cewa saboda kafafuna sun kasance suna da sirantaka ne mara kyan gani kamar da ya tabbata a cikin hadisi shine sai malamai suke cewa suna ganin abin da yake yi shine yana kai shi daidai idan sawu din ne shi ma me yakon sauran sahabbai sun saba da tsakiyar kafa kamar da ibnu umar wandan shi baya wuce tsakiyar kafa su tsakiyar gwiwa su kwabrun su to shi sai zama yana yi zuwa irin yadda galibi muke yi dinnan ka dai dan jashi kuma kai baka fito a ustaz zalla ba kuma baka wuce abin da ya halasta ba ko to haka aka ce ibnu mas'udin wandan sa yake ko sutara sa yake saboda yanayin kafar shi to kaga kana da wani yanayi a halittarka babu laifi kai wannan amma dai karka sake a ce wandan ka ya wuce idan sa wannan wandan yan wuta ne kuma hadisi ya tabbata ma cewa wanda yake sallah da isbali bai da sallah kamar da yake cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud saboda tayyu wannan sutura akwai kazanta ma a jikin ta bai sani ba sannan kuma akwai alamar ya tsaya a gaban Allah ne yana alfahari yana cika baki yana kuri yana ganin ya isa almuhimmu wannan yana daga cikin abin da Allah baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da shi ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa fa li hadha qala sallallahu alaihi wasallama la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu idharahu khuyala wa batara Allah ba zai kalle shi ba daga cikin horon da za a yi musu kenan fa innahu yubghiduhu Allah yana kin wannan fala yanzuru ilayhi Allah ba zai kalle shi ba wa in kana fihi jamal koda ko yana da wani kyau fa inna zalika gharika fi janibi ma yabghiduhu yabghiduhu Allah min al-khuyala al-batar wannan kyan nashi ya nitse a cikin bangaren abinda Allah baya so na girman kai da alfahari wa kadhalika al-hariru malan yace haka nan kuma al-harir fihi min as-sarfi wal-fakhri wal-khuyala ma yabghiduhu Allah a cikin sanya al-hariri akwai al-mubazzaranci akwai al-fahari akwai cika baki wanda Allah baya so wa yunafi taqwa allati hiya mahbubul lahi kuma ya cikaro da tsoron Allah wanda ita kuma tsoron Allah abinda Allah yake so ne kama sabata fi sahihaini anhu annahu nazaa farrujal hariri wa qala la yanbaghi hadha lil muttaqina kuma inda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan wata riga ta alharini mai kyau da yayi sallah a cikin ta yana gama sallan sai ya cire ta ya wurga da ita yace wannan sutura ce ta waɗanda ba su da rabo a lahira Allah baya son irin wannan sutura saboda ta ja mai hankali da sauransu ga aka sai ya cire ya wurgi da ita daga nan kuma ya haramta kaga wannan shi ma dalili ne akan Allah baya son wannan irin nau'i na sutura wa kadhalika sa'iru ma harramahu Allah wa karihahu mimma fihi jamal hakanan sauran abubuwan da Allah ya kyamata sauran abubuwan da Allah ya ki waɗanda amma kuma zaka ga a zahiri suna da kyau fa inna zalika wannan hanin lishtimalihi ala makruhin saboda akwai wani abin ki alhaqa ala ma fihi mimma yubghiduhu Allah wanda ya ulhika ala ma fihi wanda aka sadar da shi ala ma fihi mimma yubghiduhu Allah a cikin abin da Allah baya so a azamu mimma fihi min mahbubihi wanda ya rinjaye abin da Allah yake so a ciki li tafwitihi ma huwa ahabbu ilayhi min sai ya gusar da abin da Allah yake so a ciki wa kadhalika suwarul jamila min ar-rijali wan nisa hakanan kamanni masu kyau na mazaje ko mataye fa inna ahaduhum idha kana khuluquhu sayyi'an idan ga wani kyakkyawan mutum ko wata kyakkyawan mata amma kuma halin su mummuna ne bi an yakuna fajiran mutumin ya zama fajiri ne au kafiran ko kafiri ne mu'linan wanda yake bayyana barnarsa au munafiqan ko wanda yake yi a boye kana al-bughdu aw al-maqtu li khuluqihi wa dinihi musta'aliyan ala ma fi min al-jamal kin shi da ake yi saboda mummunan aikin sa dinnan to ya zama asaman kyakkyawan jikin shi din can jikin shi ba zai mai amfani ba kama qala ta'ala anil munafiqina da haka Allah yake faɗa game da munafikai yake cewa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu su Abdullahi dan Ubay dan Salul tu'jibuka ajsamuhum jukkunan su za su burge ka saboda kyan halittar su da ƙarfin jikin su da kyakkyawan gabobi da kuma kyan su tarar su tu'jibuka ajsamuhum za su burge ka wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu sorry Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya a cikin mutane akwai wanda in yayi magana to maganar shi za ta burge ka saboda yadda ya san duniya zaka ji maganar shi ta burge ka saboda yadda ya san duniya amma bai da imani amma za a je yana tabarin zance ya iya sharhi ya iya analysis to wannan ba abin burgewa bane tunda bashi da imani فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأن أبن دي بريكي ششين كما ننسو نزاهري وأن إدو كي غني وأقوالهم الظاهرة للسمع دما غنغنوس وأن أكي جي أكي جندادي لما فيه من الأمر المؤجب سوى أبن دي كيشكين كمسو كو مغن سمي دائي مي بنشعوا لكن لما كانت خقائق أخلاقهم التي هي amlaku bihim amma yayin da ya zama asalin su halayen su da abin da ke cikin zuciyarsu wanda kuma yafi karfi wajen mallaka su fiye da jikin mustamila ala ma huwa min abghadil ashiyai wa amqatiha ilayhi ya zama wannan ya dauke da abubuwa wanda Allah ya fiki lam yanfa'uhum husnul sura wal kalam to ken jiki da ken zance ba zai musu amfani ba wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم للي الله بايا كلو إزواغا أينهم واتو كمبكو دوكيوكو وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله ينا كلم زكاة تنكني دكما أيكم وكانت المرأة والصبي وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا وكان أمتي وكما يارو كرني wanda in sun zama fajirai wato irin wannan da ake hunda da maza da su dinnan fa inna zalika yufawitu husnal khulqi wat taqwa wannan zai yasar da abin nan kyakkyawar halittar zai kyakkyawan halitta kyakkyawan hali wat taqwa da kuma tsoron Allah allati hiya ahabbu ila Allah min zalika wanda Allah ya fi son wato kyan hali da taqwa fiye da kyan jiki da kyan kaba wa yujibu kuma zai tirsasa zai jawo bughdullahi lil fahisha wa li sahibiha shi yake jawo Allah yake kin alfasha da mai alfashan wa li sayyi'il khulqi Allah yake kin mai mummunan hali wa maqtihi Allah yake wofantar da shi wa ghadabi alayhi kuma Allah yake fushi da shi Allah ma huwa a'zamu bi kathirin mimma fihi min al-jamal al-muqtaril al-muhabba wannan zai jawo mishi abin da yake na kin da Allah yake mai da fushi da Allah yake da shi wanda zai rinjayi abin da ke tare da shi na kyau ko na kyan jiki wa kadhalika al-quwwatu wa in kanat min sifatil kamal allati yuhibbu Allah haka nan karfi to bari mu saurara anan saboda kan sabuwar gaba ne sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu bar shi haka insha Allah ki cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh